أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شاء شدة دوات أنزل كيرا شكارة تدور دليل داربين دهولو Hijriya, wanda ya dace da 5 da watan 6 shekara ta 2023 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, ita ce muqaddima ta Sunan Ibn Majah Al-Qazawini rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 10. Zan mu tashi cikin babu na 11, babun fi fada'ili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai fara da fadl Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Kayan mu fara a cikin المدخل إلى سنن الإمام ابن ماجه. زم كرنتا أبندي كماتنا منهجين الإمام ابن أبي داود. إنهم قولن تكيم وأنن المبحث العاشر يكاو إناية العلماء بسنن ابن ماجه. هذا ما علماء سكولا دبعد مهم منشي جوان اللتاه من البركة السنن الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تعالى. A ciki abinda zan mu tsantsunta daga ciki na biyu akwai al-inaya bi qira'atihi wa khatmihi. Malamai sun kula da sabke wannan littafi da kuma karanta shi, wa tadrisihi wa qira'ihi, da karantar da shi da kuma qira'ar shi. Wannan kuma yana bayyana ne ta yadda na farko ta huska da dama. Na farko yace babu wani malami daga cikin malamai zaka gani balle ma magabata sai ka samu cikin tarihin shi an ce ya karanta Sunan Ibn Majah gaban malamai akan malamin shi ya karanta shi, ya sayo shi cikin littattafan da ya karanta aka bashi sanadi da malaman shi masu yawa, wanda wannan suna da yawa sosai. Ala sabili misal at-taqayyid na Ibn Battah ya kawo malamai da yawa. Yace bari lamarin bai gushe ba, haka yake tahiya har zuwa rayuwar mu ta yau. Malamai suna ta karanta shi ana sabke shi, wanda ke nuna muhimmancin da aka bashi da yi mishi sharhi da ta'liqi akan shi da yi mishi hidima. Na biyu, littafin ya iso mana da salsalkin ruwaya da hafizai manya cikin dukkan zamani da lokaci da kuma dukkan gurare masu yawa. Zaka samu cikin sanadin shi manya-manyan malamai duk sun karanta shi ya biyo ta kansu. Na uku, akwai labarai da ruwayoyi wanda aka cirato daga malaman mu wanda ke nuna mana mafi tsananin kwadayin su akan karanta wannan littafi da kuma zuwa majalisin da ake sauraron shi a karance shi a sabke shi, wanda ya jibici karantar da shi da wanda suka halarta wasu da dama cikin khatamkin shi da kuma ash'arikin su ake karanta wannan. Na farko, akwai abin da aka cirato daga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala cewa shi ya karanta Sunan Ibn Majah ya sabke shi a cikin majalisi guda hudu, a darasi majalisi hudu ya sabke shi, kenan rabi gida hudu ya sabke raba Sunan Ibn Majah gabaki dayan shi. Kuma wannan shine mutun sai mamakin abun, amma duka abun wanda ya kasance mai sauki, duk wanda ya kasance ya samu usulikin karatu ya fahimce shi. Kan mutun yayi ta ganin su wannan littattafan masu yawa masu girma yaushe mutun kawai matsalar da baka samu foundation kin ba. In ka samu foundation kin kawai ta karaci, kamar ta karaci za a yi, kamar matsayin ta karaci kuma ba abun da baka gane ba, kawai illa iyaka wasa a sharhi. Kuma wannan cikin shurraha ake karanta shi. Haka abu na biyu, al-Allama Jamaluddin al-Qasimi yake cewa shi ma bayan ya kawo labarin shi bai jima da rasuwa ba, mai mahasin at-tawil tafsirin shi yace wal abdu da'if hatta ni ba wannan mai rauni da nake magana jami'u hazal kitab, wanda ya hada wannan littafi yace qad mannallahu alayhi bi fadlihi, Allah ya mun baiwa da faralashi na karanta na jiyar ma malami na sahihi Muslim da ruwaya da diraya, na saurari Sunan Ibn Majah hakanan cikin majalisi guda 21. Kaga wanda wannan ba da jimawa ba, Kasimi mai abin nan qawaidut tahdis, mai qawaidut tahdis Allah mushi rahama, bai jima ba da abin nan da rasuwa. Yace shi kuma ya rasu a shekara ta 1316. Kaga ko shekara 100 da rasuwa 100 da wani abu ne, kai shekara 100 da wani abu ne. Na gaba, abinda Ibn al-Muflih ya ambata cikin malaman shi daga Abi Abdullah Muhammad ibn Hubb Sa'di al-Maqdisi mai rasuwa 828, yace an karanta ma malamin mu Sunan Ibn Majah a makarantar Nasiriyya, wanda wannan da halarta al-Qalai da Najmuddin Ibn Hajji da kakan mu Sharafuddin da jama'a da dama. Mai karantawa shine Shamsuddin Ibn Nasiruddin, kuma nima na saurare shi har ko har ƙarshe muka sabke shi. abu na hudu abinda Abdul Wahhab al-Barhi ya faɗa cikin tarjuma faqih Allama Ahmad al-Asbahi wani malami ne da ya rasu shekara ta 818 yace ya kasance ma'abucin ibada ne da zuhudi hakuri da kuma kaifin hankali da fahimtar ilimi wanda yace yana da shi kissa shi kasira shi mashahuri ya waken shi shahararre lokacin da aka yi khatam na Sunan Ibn Majah aka sabke Ibn Majah al-Alawi a cikin makaranta yake cewa amin dam in fatatu lahu ritaja bi safi muhajirin yasqi fijaja daga ciki haddata gazzu yake cewa ala lillahi ma yabqi muhibbun ila ma shauq balbalahu wa haja wala lillahi yawmun kana fihi firaqun ahibbati dimanin zi'aja faqad wakalu bihi da'an aya'an yace ja'altu dawa a Sunan Ibn Majah wannan a wajen sabkas sun sauke Sunan Ibn Majah yayi wannan kasida yayi wannan waken Allah mashi rahama da jin kai malamai sun kasance kamar yadda za ake sa sabkar Qur'ani yadda muka san a yanzu ana sabkar Qur'ani dalibai za su yi ayi sabka ayi walima ayi murna to haka nan magabata suke ma wannan littattafan na sunna yau za su sauke Sunan Ibn Majah ko Sahih al-Bukhari ko Sahih Muslim addu'a ake ayi har suna da ma addu'o'in su shahararru rubutattu wanda za a ce ga addu'a shi doguwa da yayi da suka sauke Sahih al-Bukhari ga addu'a shi doguwa da yayi da suka sauke Sahih Muslim wannan addu'a ta khatmi Sunan Ibn Majah khatmi Sunan Sahih al-Bukhari khatmi kaza suna da khatamata ga sanan masu yawa rubutu ne littattafai ne zaka ga masu yawa yace wa abinda aka ambata malamai sun yi rubutu akan khatam kin shi wanda za a ambata littafi bini agogoci akwai ujalatul darura wal haja inda khatmi Sunan Ibn Majah na Hafiz as-Sakhawi dalibin Ibn Hajar shi ma a wajen khatam kin Sahih Sunan Ibn Majah yayi wannan littafi wajen sabki Sunan Ibn Majah haka khatmi Sunan al-Hafiz Ibn Majah na Abdullah Ibn Salim al-Basri wannan duwanda yaji sanadi da muke bada akwai ambata shi a ciki na Abu Nagaba yadda malamai suka kula na biyar mun tsallake zuwa na biyar na ƙarshe abinda malamai suka kula ta bangaren sharhin Sunan Ibn Majah wanda ya kasance ba dalibi bane mai bincike ba mai karatu bane sosai zai ga kamar Sunan Ibn Majah bayyana sharhi hika masu yawa to wanda wannan rishin bincike ya kasancewar mutum ba sha'anin shi bane zai wannan tunanin mu tsaya mu ji yadda al-Imam Ibn Majah da ya samu sharhi sunan kin shi ya samu sharhi yace malamai sun kula da sharhin Ibn Majah kamar da suka kula da rubuta tarihin mazajen shi tarihin mazajen shi al-Imam al-Hafiz az-Zahabi ya kula da tarihin mazajen shi kuma yali daga cikin abin da zai zo akwai mafi muhimmancin sharhuhuka da hawashi da aka ma Sunan Ibn Majah wanda agogoce kawai sunan su zama ambata na farko akwai sharhi Sunan Ibn Majah na Abul Hasan Ibn Nu'ma mai rasuwa 567 sharhi Sunan Ibn Majah na Muwaffaquddin Abdul Latif al-Baghdadi mai rasuwa 629 na uku sharhi Sunan Ibn Majah na Al-Imam al-Harisi mai rasuwa 711 sai Al-I'lam bi Sunnatihi na Hafiz bi Al-Imam al-Ala'iddin al-Mughallaya al-Hanafi mai rasuwa 762 sai Ad-Dibaja fi sharhi Sunan Ibn Majah na biyar kenan na Kamaluddin Muhammad ibn Musa Damiri mai rasuwa 742 sai mata musu ilaihi al-haja ala Sunan Ibn Majah na Sirajuddin Ali ibn al-Mulakkin rahimahullahu ta'ala mai sharhin Sahih Bukhari wannan babba shi kuma yana da sharhin Sunan Ibn Majah aida sharhin Hafiz Burhanuddin Ibrahim al-Halabi sibdu wanda aka yi sani da sibdu ibn al-Ajami yana da sharhin shi akwai Ad-Dibaja li tawdih muntakhib ibn Majah na Abu Ammar al-Basri al-Maliki shi malamin Malikiya ne akwai sharhi Sheikh Muhammad Rajab az-Zubairi ash-Shafi'i shi ma yana da sharhin Sunan Ibn Majah akwai Misbahuz Zijaja ala Sunan Ibn Majah na al-Imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala sai na 11 ma tad'u ilayhi al-haja ala Sunan Ibn Majah na al-Imam ar-Ridha Muhammad az-Zubairi ash-Shafi'i kifayatul haja fi sharhi Sunan Ibn Majah shi ma na al-Imam as-Sindi rahimahullahu ta'ala sai injahul haja ala Sunan Ibn Majah wanda da shine muke yin sharhin Sunan Ibn Majah sai sharhi Sheikh Muhammad Ahsan rahimahullahu ta'ala shi ma yayi sharhin shi shi amma shi da lughal farisiya hay nur misbahu zujaja ala Sunan Ibn Majah hashiyatu Fakhruddin ga sanin sharhi hika masu yawa wajen haguda nawa anan gurin ya ambaci wajen sharhi 30 ba daya wanda yake nuna mana malamai sun kula da wannan littafin sun bashi inaya sosai daga nan gurin zan mu tsaya da abin da yazo baya nan gaba na darasin Sunan Ibn Majah littafin ne kadai mun tsaye da abin da zan mu dauka na Al-Madkhal ila Sunan Ibn Majah sai gundarin littafin insha Allah ta'ala wanda muka yi shi goban muka taho muna kara shirin saboda darasin goban na ramuwa ne na satin da ya wuce sahih hadisi na 193 al-imam yake cewa haddathana a karkashin baban da muka ambata haddathana ali ibn muhammad haddathana waqi'u haddathana al-amash an abdullah ibn murra an abi al-ahwas an abdullah qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ala inni abra'u ila kullu khalilin min kullatihi annabi yake ce ala ku saurara inni abra'u ni ina kubuta ila kullu khalilin ga dukkan wani badadai min kullatihi daga badadain takashi yace wala kuntum muttakhizan khalilan da a ce ina rukan wani badadai abinda ake ne badadai wanda kan rika kake mishi soyayya ta karshe wanda babu wata sama da ita to annabi yake cewa bayya da wanda yake ma wannan sai Allah yace da a ce ina rukan wani in mishi irin wannan soyayya al-khulla yace la takhazu ababakarin khalilan da na rike abubakar a matsayin badadai yace inna sahibukum khalilullah ma abucinku mutunan ku dai khalilin Allah ne yana nufin shi karan kanshi waqi'u yake cewa ya ani nafsuhu annabi yana nufin karan kanshi hadisin muslim ya huddo shi haka al-imam at-tirmizi anan da annabi yake cewa law kuntum muttakhizan khalilan la takhazu ababakar khalilan ma'ana shi shine law jazali ana takhazu sadiqa min al-khayqi takhallulu mahabbatu fi badni wa qalbi da a ce izan riki wani a cikin halittu wanda soyayya shi zai shiga cikin badini na da cikin zuciya ta sama da ta kowa wanda zai rika kallon sirri na kowane bangare wanda wannan Allah kadai kamata amma yace da na rike da ana yin haka da Abubakar zan rika kaga wannan farala ce ta Abubakar da annabi yake burin mishi haka wa ala sani a magana ta bi kuma latakhastu yace latakhastu man arju ilaihi fil hajat da a ce zan rike wani wanda zan iya komawa wajen shi cikin bukatu na in dogara gare shi cikin muhimman abubuwa masu muhimmanci da na rike Abubakar sai dai dogara ta da makoma ta da maboya ta shine Allah madaukin sarki akan fasarar tabi sai a fahimta daga hadisin cewa annabi Allah madaukin sarki ya rike shi matsayin badadai kamar yadda ya rike annabin mu annabi Muhammad annabi Ibrahim badadai khulla matsayin khulla ba kebantattiya bace ga annabi Ibrahim kadai kamar yadda Allah ya ba mu labari a Qur'ani annabi alayhi salatu wassalam yana da khulla shi ma badadai ne na Allah ma wanda badadain taka ta wuce mata annabi Ibrahim bi akmal wajhin wa atammu nafin wanda ta wuce mata annabi Ibrahim kin dan saboda annabi alayhi salatu wassalam babu wani abunda aka ba ma annabawa sai ya kasance cikin kowane annabi daga cikin annabawa sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana da limkin wannan dukkan mu'jizojin sa in ka bi shi ɗaya bayan ɗaya kama daga mu'jiza ne kama daga wata farala ne da aka ba su sai kaga annabi yana da jinsin wannan abun hamma da duriya akai hadisi na 194 al-imam yake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba wa ali ibn muhammad qala haddathana abu muawiya haddathana al-amash an abi salih an abi hurairata qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nafa'ani malun qaddu ma nafa'ani malu abubakar wata dukiya bata taba amfana ta ba da dai kamar da dukiya abubakar ta amfane ni fa baka abubakar abubakar yana jin haka sai hoshe da kuka wa qala hal ana wa mali illa laka ya rasulullah yace da ni da dukiyar ta duka ba naka bane ya ma'aikin Allah nan al-imam Nuruddin Sindi yake cewa mu duba zuwa ga kyakkyawan ladabi da tawadu'u a gaban annabi alayhi salatu wassalam yadda abubakar ya ba da karan kanshi da dukiyar shi duka kamar bawa ne ga baki ɗayan sa na annabi ne kuma wannan tsanani ne wajen ladabi annabi Allah ya ba mu labarin cewa aula bil mu'mini min anfusihim shi yahi cancanta ga mu ne duka gami da karan kansu wannan al-imam Tirmizi ya huddo shi amma banda cewa fa baka abubakar hadisi na 195 har zuwa cewa fa baka abubakar nake shi anan gurin al-imam Tirmizi ya huddo wannan hadisin hadisi na 195 al-imam yake cewa haddathana hisham ibn ammar haddathana sufyan an al-hasan ibn umara an firas an sha'bi al-haris an ali qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abubakar wa Umar sa'idafuhu li ahli aljanna da Abubakar da Umar shugabannin gwaraje ne na cikin aljanna min al-awwalin wal akhirin daga cikin mutanen harko da na karshe yace illan nabiyina wal mursalin sai annabawa da manzanni yace la tukhbiruhuma ya ali ma dama hayyani ali kada ka ba su labari matukar suna rayi nan annabi alayhi salatu wassalam iga musu haka wannan hadisi sahihi ne masu sharhi suka ce da aka ce kuhulu ahlul janna gwaraje ne na cikin aljanna martaba ta girman dan adam akwai adufula akwai akwai ashabab akwai alkuhula akwai ashefuha akwai arzalul umma to wannan duka yana magana wanda ita ce karshe wannan yana magana alkuhula alkahal shine dan shekara 33 zuwa 50 duka gwarzo ake ce mishi alkahal da hababba to wannan shi annabi alayhi salatu wasalam yake nihin cewa su ne shugabannin gwaraje na aljanna to nan malamai suka ce ba wai dan cikin aljanna ba akwai gwara zakin idan saboda yace mina rijalun mun za a cikin maza an ce wa ne gwarzo ne kahal ne shine wanda ya kasance shekara 30 zuwa 40 wasu kace daga 33 zuwa 50 to annabi ya siffanta su da kuhul i'tibar ma kana fi dunya duba da halin sa na duniya ake nihi ba wai aljanna ba dan aljanna ai duka shekaru ɗaya ne wannan ne gabaki daya wajen shekaru ɗaya ne kowa da kowa suke da kenan ba an ce ba akwai su gwaraje ne na aljanna ya nuna kenan akwai tsoho akwai yara akwai wanda suka wuce nan a duka ɗan aljanna kansa ɗaya ne amma nan ana nihin a yadda suka bar duniya a matsayin su na duniya a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake magana yace wa illa falaka hal fil janna a cikin aljanna babu wani gwarzo ma'anar shi shine shugaban dukkan wani gwarzo da ya mutu a cikin musulunci yana nihin mai hankali kuma wannan shekarun sune shekaru na cikar hankali na tabbas al-imamu dibi yake cewa ai tabar ma kanu alaihi fid dunya annabi yana nuhin abinda suka kasance a nan duniya amma an ba haka ba yace a duniya a aljanna babu wani kahal a ciki ma'anar shi shine wanda suka mutu a duniya kamar yadda aka faɗa hadisi na 196 al-imamu yake cewa haddathana ali ibn muhammad wa amr ibn abdullah qala haddathana waqi' wa haddathana al-amash ana athiyat ibn sa'ad ana abi sa'id al-khudri qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahlu darajatul ula lalle ma abuta daraja madaukakiya a aljanna yarahum man asfala minhum wanda ke kasa da su suna ganin su kama yural kawkabu taliu kamar yadda ake ganin tauraro mai hudowa fil ufuki min afaqi sama'a cikin sasanni na sasannin sama yace wa inna abubakar wa umar minhuma abubakar da umar suna daga cikin su cikin ashabu darajatul ulaqin ma'ana wanda suke daraja ta karshe ta kololuwa ta aljanna yace wa ana ama kuma sun cancanci haka kin al-imamu muslim ya huddo wannan hadisin haka al-imamu tirmizi haka abu dauda nan gurin abin da yake nihi a cikin aljanna yadda muke ganin mun daga idan mu zan mu ga tauraro yake nesa to ƴan aljanna wanda suke ƙasa haka suke ƴan sama suka musu wannan tserewar wato yace Abubakar da Umar suna ciki kuma sun cancanci hakan kin nan da yake cewa an ama zada ala tilkal martaba wal manzila min an ama izada khalafin na'im suwidi a cikin hashiya ta Tirmizi yake cewa cikin tarihi ibn Asakir a cikin ƙarshen hadisin nace ma marwaycin Abi Sa'id wa ma an ama mi ake nihi da an ama yace huma ahalul lizalik fasara shi shine su ihalin hakan kin ne sun dace da haka wannan bayanin farala ce ta Abubakar da Umar hadisi na 197 al-imamu yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana waqi'u ha wa haddathana muhammad ibn bashar haddathana mu'ammil qala haddathana sufyan an abdul malik ibn umar an maula maula li rabi ibn hirash ar-rabi ibn hirash an huzaifah ibn al-yaman wannan shine wanda rabi ibn hirash allazi takallama ba'da al-maut yana daga cikin karama shi da wuli ta kashi a cikin littafin nan da baran muku banta ba nake karanta muku na safwatu safwa na ibn al-jawzi to ne kawo kisan wannan ya hade shi cewa shine wanda hayya rasul aka zuka tahi makabartar shi yana zikirin shi da hannu gawo shi tana lissafa zikirin shi kamar yadda ya saba makabarta yana zikirin shi wannan yana daga cikin karama shi daga Huzaifah ibn al-Yaman yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la adri ma qadru baqi baqi ma qadru baqa'i fikum ni ban sani ba me gurgurdan wanzuwa ta a cikin ku ma'ana ban san ba nan gaba shekaru nawa suka mun saura in zamana a cikin ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace faqdu bil lazina min bil lazaina min ba'di ku yi koyi ko na bar duniya ku yi koyi da guda biyun nan da suke bayana wa ashara ila abubakar wa umar annabi yayi nuni zuwa ga abubakar da umar hadisi ne sahihi tirmizi ya hassana shi kaga shi ma nan bayani ne farala Abubakar da Umar alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin nan kuma ga su biyu an zaro su an ce ai koyi da sunnar su hadisi na 198 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad wannan haduka malaman rubuta littattafan sunna hadisi wallafa ta sunna suna kawo fada'ilus sahaba kamar da bukhari ya kawo muslim haka tirmizi da sauransu duka suna kawo me suke nihi raddi ga ƴan shi'a da suke zazzagin su suna cin mutuncin su duka annabi ya hadu wannan magana akan wannan mutane amma kuma ya kasance kuna zazzagin su haddathana ali ibn muhammad rasana yahya ibn adam haddathana ibn al-mubarak an umar ibn sa'id ibn abi husayn an ibn abi mulaika qala yake cewa sami'tu ibn abbas yaqulu naji abdullah dan abbas yana cewa lamma wudiya umar ala saririhi yayin da umar aka dora shi bisa gadan shi iktanafahu nas mutane duk sai suka ruhun mushi yaduuna suna addu'a wa salluna suna sallah kala yake cewa su nuna ma'ana gadan shi na mutuwa yake ne yace ya su nuna suna yabo yusu nuna suna tayabo isalluna alai suna ta mushi addu'a qabla an yurfa kahin a dauke gawa wa ana fihim ni ina cikin su falam yurani ba tare da ba abun da ya tsoratar da ni illa rajulun qad zahamani sai ga wani mutun ya matse ni wa akhadha bi mankibi ya kama ka fada ta faltafattu sai na waiwaya fa iza ali ibn abi talib sai gashi ali ibn abi talib ne fatarahama ala umar yayi rahama addu'a rahama ga umar ce Allah mushi rahama summa qala sai yake sannan sai yake cewa ma akhlaftu ma khallabtu ahadan khallabtu ahadan ahabbu ilayya an alqa Allah misl amalihi minka ali yake cewa babu wani mutum da na bari wanda nake fatar a ce na gamu da Allah da ayyuka irin nashi kamar kai ya umar yace wai mullahi ina rantsuwa da Allah in kuntu la azunnu ina zato la yaj'alannaka Allahu azza wa jalla ma asaibaika ina zatan Allah zai sanya ka tare da abukanka guda biyu annabi da abubakar yace wa zalika anni kuntu aktsaru asma'ur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa inji aliyu dan mafi yawaici ina jin annabi yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar na tahidani da abubakar da umar wa dakhaltu ana abubakar wa umar na shigo dani da abubakar da umar na huta dani da abubakar da umar yace fa kuntu azunnu ina kyauta zatan la yaj'alannaka Allahu ma asahibaika Allah zai hada ka tare da abukanka guda biyu annabi da abubakar yake ni mu ga wannan aliyu ne yake hadin wannan magana ga wanda kuma bukhari da muslim ya huddo shi yo ai ba nasu bane hadisin ba nasu bane ba zasu yarda da shi kaga bukhari ya huddo shi muslim ya huddo shi muttafaqun alaihi ne amma ba zasu yarda ba su ta zagin abubakar in bayan aliyin ga yaban da yamma umar yamma abubakar in wanda su babu wata matsala tsakanin su yan shi'a ne kawai suke shirman su hadisi na 109 da na 109 al-Imam yake cewa haddathana Ali ibn Maymun al-Raqi haddathana Sa'id ibn Maslama an Isma'il ibn Umayya an Nafi an ibn Umar qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina Abi Bakar wa Umar fa qala hakaza nubas annabi ya huto tsakanin Abu Bakar da Umar yace haka za a tashe mu gobe kiyama to kaga wannan shi ma hujja ce akan wannan in shi da malamai sun yi nuni Tirmidhi ya rauna nashi haka Albani hadisi na 100 daidai al-Imam yake cewa malamai na sunna na musulunci masu akida ta kirki ba wanda kai sa adalci hadisi koda babu kaman malaman hadisi wajen adalci koda hadisi yana goyen bayan akidar da malamai suke kai musulman malaman hadisi suke kai to dan ya kasance mai rauni ne bisa rumtsa ido yace kawai mai inganci ne ko mun yadda 100 bisa tabbatar da akidar su zasu rawanar da shi kuma abin da ya shafi akidar su nemo shi a wani hadisin sahihi daban kaga wannan yana bayanin faralal Abubakar da Umar amma kuma me rauni ne sai dai kuma akwai wasu masu ingancin da suke bayanin faralal shi haka kaga al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i yana da littafi guda da yake akan faralal Aliyu wanda al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala malami ne na ulama wa ahlul hadis to kaga ni yayi wannan inda an shi'a ne ba da za a yi sai malaman su sai fada'ilu Abubakar ko fada'ilu Umar mazasin tahi bai dai su zazzage su wanda su musulmai duka abin da yake na gaskiya shi ake bi yake cewa haddathana Abu Shu'aib Salih ibn al-Haysim al-Wasli haddathana Abdul Qudus ibn Abubakar ibn Khunais haddathana Malik ibn Migwali an ibn Aul an ibn Abi Juhaifa an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abubakar wa Umar sayyidaku hulu ahlil janna sune shuwagabannin gwarajen aljanna min al-awwalin wal-akhirin mutanen harko da na karshe sai ilmin nabiyina wal mursalin sai annabawa da mursalai hadisin da ya gabata kenan sahihi ne hadisi na 101 al-Imam yake cewa da sana'a Ahmad ibn Abda wal Hasan ibn Hasan al-Marwazi qala yake cewa haddathana al-Mu'tamir ibn Sulaiman an Humayd an Anas ibn Malik ila ya Rasulullah aka ce ya ma'akin Allah ayyun nasu ahabbu ilayka cikin mutane wanne ka hiso qala Aisha yace Aisha qila aka ce min ar-rijal daga cikin mazaje qala Abuha yace babanta yace hazihi al-muhabba kana bi itibar ba'd al-wujuh wannan kaunar ta kasance ta duba ne da wasu bangarorin huskoki fa marji'u ma ila al-fadl al-juz'i abinda ke koma shine farala ta yanki fala yadullu ala al-fadl al-kulli ba yana nihi akan farala ta gabaki daya ba walizalika jaa fihi ma taqdima abi ubaida ala usman wa ali shi yasa a wannan lokacin kuma aka zo aka gabatar da abi ubaida akan usman da ali wannan saboda ta wani bangare na wasu ayyuka da wani bangaren wasu huskoki ba ana nihin alal itlaq ba kuma annabi alayhi salatu wassalam da abubakar ya kasance mafi soyuwa gare shi saboda gudunmawa da ya ba musulunci ba wai dan shi karan kanshi ta shafasi ba ba wai dan kasancewar shi ba kawai yana abokin shi hadisi na 202 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana abu usama akhbarani jurairi an abdullah ibn shaqiq qala yake cewa qultu li aisha nace ma aisha ayyu ashabihi kana ahabu ilayhi cikin sahabban shi waye hiso qala tace abubakar qultu ayyuhum qalat umar sannan wa sai tace umar qultu summa ayi tace sannan abu ubaida kaga nan gurin ya gabatar da abu ubaida ba tana nahin min kullul wujuh ba yace mu sani cewa mahabba kauna da so yana kasancewa ta sububba daban kuma yana kasancewa da musu mutane daban yana iya kasancewa wani bangare ne daban zai kasance yayi sababin ana son wani kuma yana iya kasancewa sababi ne na kyautatawa wani lokacin yayi kasance an ambaci alhasanu la jama'a sababin ya kasance saboda kyau ne wani lokaci kuma saboda wasu sababba daban wanda bai yiwa a bambance su san annabi alaihi salatu wassalam da yake ma fatima saboda wani juzi wani bangare ne na juzi juz'in shi ba wata bangare na jikin shi da kuma zuhud da ibada da san da yake ma Aisha dan saboda bangaren kasancewar mata shi ce so ne nan mace da mijinta wattafaquhu fi din da kuma yadda take da ilimi na addini san da yake ma Abubakar da Umar da Abu Ubaida dan saboda gabatar su a cikin musulunci da daukaka addinin Allah da kuma cikar ilimin da Allah ya ba su dan saboda Abubakar da Umar bai boyuwa halin su a wajen mutane ga duk wanda ya san su amma Abu Ubaida Allah madaukin sarki ya ba da budi samun nasara ta bude wasu garuruwa su shiga musulunci da dama a hannun shi a cikin halifancin Abubakar da Umar din shi yasa annabi ya kira shi da aminu hazihil umma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hado wani abu sai ya kasance gaskiyar abin ta tabbata wannan yaban da annabi ya shiga shi a lokacin Abubakar da Umar din mafi yawancin garuruwan da suka shiga musulunci da yawa a hannun shi ne Abu Ubaida abin da yake nihi cikin wannan hadisin san da annabi alaihi salatu wasallam yake mishi saboda wannan sababin ne fala yadur ma jaa fil ahadith shiddatu hubbihi ba zai cutar ba a cikin wasu hadisan in yazo a ce annabi yana tsananin san Aisha ko kuma a wani hadisin a ce yana tsananin san Fatima ko dan saboda wannan mahabba ce ta wani sababi daban kenan an ce annabi yana tsananin ba wanda yaso a cikin sahabban shi a cikin mutane kamar Aisha wannan so ne bangaren so ne na mahabba na mace da mijinta an ce kuma yayi kowa san Aisha a Fatima nan kuma cikin diya ake ne an ce yayi san kowa cikin Abubakar da su Abu Ubaida da su Umar wannan kuma gubba da gudunmawa cikin musulunci kenan kowanne sokin sai mutun ya aza shi a mahallin shi ne zai kasa samun rikitarwa da rikici cikin lamarin da cikin tahiyya can ya mana bayanin farala ta Abubakar ne ya zabe shi shi daya ya mishi bayanin farala shi sai kuma fadlu Umar radiyallahu anhu farala Umar Allah ya rada shi a wajen ku babe ne aka yi sabo farala Umar Allah ya rada shi hadisi na 202 al-imam yake cewa haddathana Isma'il ibn Muhammad al-Talhi haddathana Abdullah ibn Khirash al-Hawfi an al-Awwam ibn Hawshab an Mujahid an ibn Abbas qala lamma aslama Umar yace yayin da Umar ya musulunta nazala Jibril ya sabko fa qala ya Muhammad yace ya kai annabi Muhammad laqad istabashara ahlus sama'i bi islam Umar mala'ikun da ke sama duka sun yi horin ciki da musulunta Umar wannan al-Imam al-Busairi yake cewa hadisin sanadin shi akwai rauni dan sun yi ittifaqi akan Abdullah ibn Khirash ina yake shine haddathana Abdullah ibn Khirash al-Hawshabi sun yi ittifaqi akan cewa mai rauni ne sai Ibn Hibban shi ya ambace shi cikin as-Siqat Ibn Hibban yana da littafin as-Siqat da ya jero malaman hadisai wanda suke amintattu ne siqa ne amma yana da tasahuri cikin tausikin shi haka nan yana da al-majruhin wanda ya jarraha wanda suke da rauni to ya ambace shi cikin siqat amma yana da rauni ya huddo hanyar wannan hadisin cikin sahihin shi Ibn Hibban al-Imam Sindi yake cewa al-qarib sharai abinda annabi yake nihin cewa abinda yake nihin cewa mala'ikun sama sun yi istibshari ma'ana sun bayyana horin cikin su da jin dadin su dan saboda addini zai karfafa zai karhi hadisi na 104 al-imam yake cewa haddathana isma'il ibn muhammad al-talhi anba'ana daud ibn a'ul madini an salih ibn kaysan an ibn shab an sa'id ibn musayb an ubay ibn ka'ab qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu man yusafihu al-haqqu umar farkon wanda gaskiya sai hannu da shi shine umar wa awwalu man yusallamu alaihi farkon wanda za a yi mishi sallama wa awwalu man ya'khudhu bi yadihi farkon wanda zai yi riko da hannun shi fa yadkhuluhu al-janna ya shigar da shi al-janna Busairi yake cewa mai misbahu zujaja wannan hadisin akwai yana da rauni sosai cikin shi akwai Dawud ibn Abaul Madini sun yi ittifaki akan raunin shi ittifaki akan raunin shi kenan hadisin shi yasa aka ce munkarun jiddan Abaul Madini yake cewa annisba ce zuwa ga Madina ta Annabi sallallahu alaihi wasallam qultu madani wa ila madinatu mansur madini wa ila madain in za a nasaba mutun sai a ce zuwa ga madaini a ce mishi madain mada al madaini in kuma zuwa ga Madina ta Annabi ce a ce Madini ko Madani ko kuma Da'ini nan da yake cewa harkon wanda gaskiya ta yi izzata gaisa da shi Ibn Kasir a cikin Jami'ul Masani da yace hadisin nan munkar ne jiddan munkar ne sosai da yace wanda gaskiya ke gaisawa da shi yana nihin ma'abucin gaskiya ne shi ya cancanta wanda Allah yake mishi ilhama da gaskiya da kuma Allah yana sanya gaskiya a bakin shi wannan hadisi ne mai rauni Hadisi na gaba al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Ubayd Abu Ubaydah al-Madini qala haddathana Abdul Malik ibn al-Majishun qala haddathani Zanji ibn Khalid an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha qala take cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab khassa Allah ka daukaka musulunci da Umar dan Khattab khassa Al-Imam al-Albani yake cewa sahihi ne banda cewa khassatan kin wannan Busair yace sanadin shi akwai rauni Abdul Malik ibn Majishun al-Imam Staji ya rauna nashi amma Ibn Hibban ya kawo shi cikin asiqa da yake cewa Allahumma aizal Islam bi Umar yayiwa ya kasance addu'a ce yake da imanin Abu Jahal ko Umar ibn al-Khattab awwalan da farko lamma alima yayin da annabi ya san cewa a can da farko annabi yana addu'ar cewa Allah ka daukaka musulunci da Umar ko Abu Jahal da annabi daga baya tabbatar da cewa Abu Jahal bai da rabon shari'a sai mai da addu'a shiga Umar kadai shi yasa aka samu karin cewa khasatan dan saboda an hudda Abu Jahal din kenan tunda an san zai mutu akan kahurcin shi ma'ana shine qawhi wan surhu waj'alhu galiban alal kufri ka bashi karhi ka bashi nasara da galaba akan kahurci eh hadisi wannan mai inganci ne hadisi na 106 al-Imam yake cewa haddathana Ali ibn Muhammad haddathana Waqi'u haddathana Shu'ba أنا عمر بن مرة أنا عبد الله بن سلمة قال لك يا سميت علي يقول ناج علي ناتي خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر هي يم متاني بايعن النبي صلى الله عليه وسلم شيني أبو بكر يتي وخير الناس بعد أبي بكر هي يم متاني بايعن أبو بكر شيني عمر الإمام البوسيري يا أدو حديث النبي كذا أحمد يا كاهي كم مسند إنش حديث نجبا الإمام يك يتي حدثنا محمد بن الحارس وان دي جبا تصحيحني Al-Misri har zuwa daga Abi Hurairah yake cewa kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zamanin wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce bainama ana na'imun wani lokaci ina barci ra'aytuni fil janna sai na ganni cikin aljanna fa iza ana bi mar'atin tatawadda sai na ga wata mace tana arwalla ila janibi kasarin hurar wani baini fa qultu liman hazal kasar nace wannan bainin nan wane ne fa qala sai take ce min al-Umar na Umar ne fa zakartu ghairatuhu sai na tuna da kishin shi fa wallaytu mudbiran sai na yi baya qala abubakar abu hurayra yake cewa fa baka umar ibn al-khattab sai umar dan khattab ya fashe da kuka fa qala yake cewa alayka bi ummi wa abi ya rasulullah agar fan saka uwata da ma'aikina kai zan ma kishi ya ma'aikin Allah fadar shi da yake cewa wata mace tana arwalla musani cewa to nan gurin aljanna gidan aiki ne har za a ce ga wata mace can hura tana arwalla sallah za ta yi ko me yana nan cewa mata ce ta Umar a karkashin bainin shi kuma tana arwalla cikin aljanna gidan aiki ne za a yi arwalla mi zata da ita shine ce arwalla ta lugha ake nihi nazafa kawai tsabtace jikinta ba arwalla ta sallah ba dan aljanna ba gidan ibada bane dar laysa daru takalif ba gida bane na aiki hadisi na gaba wanda yake nuna mana wannan hadisin Bukhari da Muslim da sun huddo shi yake nuna mana farala ta Umar da ma tabbacin cewa yana cikin yan aljanna tun rayuwar shi gashi bayan wancan albushar na asharal mubashirun bil janna ga wani albushar nashi daban hadisi na 108 na ganin dama ce kawai ganin dama ce ba wai dan datti ba kuma koda akwai datti dan ya kasance abinda mutun yake bukata ba yana da bukana iya kasancewar koda amma kaddara da kazamta haka nan kawai ga damar kamar yadda ya ga damar cewa ɗan itace su zo su shiga yana gado su shiga bakin shi to haka nan wanke jikin ma da wankan da sauransu duka zai kasance wannan kawai niyya ce da ra'ayi ba dan kazamta ba hadisi na gaba nan kasance har ma cikin aljanna kasance wannan malami ya tafsiri yana tafassara gona kai gona ki cikin aljanna wannan ba kawai ya tashi yace kenan malam har a gona aljanna ba a rabu ba dan aljanna ba a rabu da noma ana nan can da gonakan su da kaza da yace shi gona ce kawai ta abun nan ta farin ciki da jin dadi ka shiga gurin tsanwa ba wai gona bace wanda noma za a yi ta irin na gidan duniya hadisi na 108 al-imam yake cewa haddathana abu salma yahya ibn kharf haddathana abdul a'la an muhammad ibn ishaq an makahulu an gudayf ibn al-haris an abi zar yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha wada'a al-haq lalle allah ya aza gaskiya ala lisan umar akan halshan umar yaqulu bihi da ita yake magana wannan hadisi ne sahihi wanda al-imam ya huddo shi al-imam sindi yake cewa ta'diyatuhu bi ayyi yatadammanuhu ma'ana al-ijra yana nihin gaskiya ta tabbata a halshan shi wa fihi ta'yin az-zuhur yana nihin bayyanawa umar yanda zai rika bayyana gaskiya kuma haka ya kasance umar ya kasance rahimahullahu ta'ala mai bayyana gaskiya ne a cikin dukkan lamuran shi kuma addini mun gani ya samu daukaka da ci gaba ta hanyar umar dan khattab rahimahullahu radiyallahu ta'ala an na usman kin na hadisi na gari biyar ne kai bari mu yi shi dan saboda ina tunanin shi sunan ibn majah muka yi shi yau muka yi shi gobe kuma sai abinda Allah yi dan cikin bakan skoda muna yi na rajuma annan tofa shi bai samu shiga ba tunda wancan guda ukun nan da suke nan shi gurin su ne shi da wuya zai samu in aka ajiye shi dai ina ga waiwaye shi a ida sa muqaddiman nan sai wani lokaci fadlu usman radiyallahu anhu farala usman Allah ya rada shi yana jerawa ne yayi abubakar yayi umar yayi usman sannan kuma gaba ali ne ina ga ko ya jero su kamar yadda suke jerance wajen farala a wajen malaman sunna al-imam yake cewa حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا ابي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشالي كل نبي رفيق في الجنه كوانا النبي انا ده ابوكي cikin aljanna ورفيقي فيها ابوكي نا a cikin ta shine عثمان بن عفان بوسيري yake cewa sanadin shi akwai rauni hadisi ne mai rauni akwai عثمان بن خالد da ifi ne da ittifaqin malamai na ittifaqin malamai kadiya ta raunana hadisi ko inganta shi matakar mutun ya kasance takhasusin shi ne aikin shi ne babu wata wahala a cikin sha'anin kawai dirasa sanadi a cikin su kowanne a bisa ɗaya bayan ɗaya mai malamai suka faɗa akan shi kuma ga sanan littattafai jingim a cikin babu bangaren da malaman hadisi suka ba ma itina'i da kula sama da wannan bangaren abin da ya shafi ilmun rijal mazajen hadisi dan saboda yawa gare su kuma dukkan littattafan duk wani namijin da ka gani cikin sanadi to ka tabbatar da zaka same shi illa iyaka ka san cewa ga littattafan da zan sami wannan dirasa sanadin wannan littattafan ala sabili misa wannan a cikin darasi sanadi ne muke karanta na sunan ibn majah to al-imamu zahabi da ko littahi da ke bance na dirasar rijal in sunan ibn majah ga baki ɗayan shi ba ruwan shi da cewa ya ambace shi a cikin tarihul islam ko ya ambace shi cikin tahzi'u wannan amizanul i'tidal fi naqdir rijal ko ya ambace shi a guri kaza nan kawai rijal na sunan ibn majah kenan da kaga an ce wannan sunan ibn majah ya hudo shi inda zaka samu rijal in sunan ibn majah shine can ko kuma al-imam al-busairi rahimahullahu ta'ala in zawaid ne in hadisin yana cikin zawaid in cikin bukhari da muslim kai wannan su da ma basu buƙatar dirasa sai dai kawai dan ka san shi to nan gurin ke cewa duk inda aka ce maka wane mai rauni ne to magana zata koma can zuwa ga littafin naqdir rijal sai ibnu ma'in sai ahmad ibn hanbal da sauransu zaga duk sun yi magana akan su anan da yake cewa kowanne annabi yana da aboki yana nihin wanda ke kebance da shi wanda a cikin aljanna shine abokin shi wannan ba yana kore cewa annabi bai da wani aboki ba a cikin aljanna sai shi kadai wannan bayanin faralashi ne kawai حديث سنة دليل قوم على ما ميكي تيوا حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا أبي عثمان ابن خالد أن عبد الرحمن بن أبي زناد أن أبيه أن الأعرج أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي عثمان عند باب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عثمان أقوهم مسلاتي فقال يا عثمان يا عثمان هذا جبريل وأن جبريل أخبرني يا بان الأباري أن الله قد زوجك أم كلثوم يا أورد الله يا أوردك أم كلثوم بمثل صداقي رقيا ديدي صداقي رقيا على مثل صحبتها كما أكن كتم كتم أبو تتا كي زمار إتا كما لدك كي زمار ألوواتا معنى أن لوكتن دا رقيا ترسو هكا هدوانا ديكي تيوا سنة جيشينا دروني ديكي تيوا الله يا أوردك ينا نهن ديارش النبو عليه الصلاة والسلام سن كسنچي هرقو سن كسنچي كانت تهتا أتبا وأتيبا سنة كالكشن أتبا دا أتيبا إبن أبي لهب ديان أبو لهب wanda a cikin tarihin can da muke asbabul rasul duka mun kawo magana su wanda shi yake guda da aka sabko an daura auren abun nan annabi sallallahu alaihi wasallam aka sabko tabbati da Abu Lahab yanzu aburoci a sakan mishi da shi kan ta cin mutuncin a sura ake sabko tana cin mutuncin shi kuma Allah ya kaddara haka ba rabon shi da diye shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da dan shi da dan diye annabi za a hada zuriya za a samu da sai kasance tulqa ibn bintai nabi fadallakahuma sai ya zaburo shi kusiki diyan shi dan saboda auren zumunci ne akai dan saboda shi ai baffa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi auren gida utuba an aura mishi diya annabi guda utaiba an aura mishi diya annabi guda ana sauko da tabbati da Abu Lahab ya ce duk kusakan mishi diyan shi me san basu yamma asara ba annabi ba sai ya saki mishi diya saki diyan gabaki daya da Usman ya aure يا أورغودا. حديثي نجبا الإمام كتير حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن أجرع كتير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أم بتوت فتنة فقربها سيكسن تد إتما أنا نون كمرجع تتعزو كسا. فمر رجل بكني الرأسه سيون متن يوتي ناسن قيادة كنشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم كتير هذا يوم إذن على الهدى راند fitnan nan zata zo shi wancan yana busa kan shiriya yace fa wasabtu sai na zabura fa akhadtu bi dab ai usman sai na kama damtsinan usman guda biyu sun mastaqabartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu sai na ce haza dace wannan qala ce haza eh shi wannan al-imam al-busairi ya hudo shi hadisi ne wanda yake sahihi kuma wannan yana nihin cewa qarrabaha yace qarraba itiyaniha min qaribin yana nuna cewa wata fitna da zata zo a kusa kuma haka ta abu ko a zamanin Usman radiyallahu ta'ala anhu kuma haka da annabi yayi nuni cewa lokacin da zaka zo yana busa kan shiriya haka ya tabbata hadisi na 112 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad hasana abu muawiya haddathana al-faraj ibn fadala ar-rabi'ah ibn yazid ad-dimashqi an nu'man ibn bashir an aisha qala take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Usman ya kai Usman in wallaka Allahu hazal amru yawman idan Allah ya baka shugabancin wannan lamari wata rana fa aradal mufaradakal munafiquna an takhala qamisaka munafiqai suke so ka tube rigarka ta shugabanci Allah zika masaka Allahu wanda Allah ya sanya maka fala takhalahu kada ka tube ta yaqulu zalika salasa marrat annabi yana hadar haka haso uku qala nu'man yake cewa fa qultu li aisha yace ma aisha ma man ake an tu'allimin nas me ya hana kike karantar da mutane bi haza da wannan hadisin qala tace unsituhu amman taddani da shi wallahi unsituhu wallahi amman taddani wannan lokacin da fitina ta abku yake nin me ya hana ki sanar da mutane dan su san cewa Usman yana kan gaskiya bayan abun ya faru ne take ce mishi mantar da ita akai nan da yake cewa munafikai suke so su tube maka wannan rigar ta shugabanci yace dalili ne akan cewa wanda suka yi kisan Usman ne munafikai ne imma cikin imani imma cikin ayyuka amma Abdurrahman shi ya samu gaskiya lokacin da aka halifantar da shi dan shi ya mishi mubaya'a daga cikin ma'abuta shura yanin ka ga ne yake cewa in munafikai sun so su tube maka wannan rigar ya nuna cewa yan adawar shi sune munafika shi yana kan gaskiya الإمام كتب حديثنا جبه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي هازم عن عائشة قال تكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم رسول الله كتب وردت أن عندي بعض أصحابي نايقول أتى أوجينا أقوى ستكين صحابينا قلت يا رسول الله نتي يا ما أكين الله ألا ندعو لك أبا بكر بزم كرامك أبو بكر وفسكة سيك علي فقلت سنتي على ندعو لك عمر بزم كلامك عمر وفسكت سيك علي kullu muka ce ala nad'u laka usman bazan mu kira maka usman ba kala na'am yace eh faja'a sai yazo fa qala bihi ya kadaita da shi faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu annabi ya fara yake mishi zance wa wajhu usman ya tagayyar huska usman tana sauyawa kala qais yake cewa me yasa nan gurin annabi abubakar da umar yace bai ce ba a kirayo sanan saboda kowane li kulli rajulin mawqif kowane mutum yana da matsayar shi da kamata a ce a guri kaza wani za a kirayo a guri kaza sai wani za a kirayo qais yake cewa fa haddathani abu sahala maula usman abu sahala maula usman ya bani labari anna usman ibn affan qala yawmad dar usman ibn affan a ranar addar yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahida ilayya ahadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun wani alƙawali fa ana sa'irun ilai ni sai na koma wannan alƙawalin yana nihin waccan shawarar da ya ja shi hura yana yi yana bashi labarin abinda zai abku na fitina ne bayan shi ali wa qala ali fi hadisihi wa ana sabirun alai ali yake cewa ni ma kuma mai hakuri ne akan shi qais yake cewa fa kanu yarawna zalikal yawm suna ganin cewa wannan wunin ake nihi busairi yake cewa mai inganci ne hadisin nan sahihi ne dukkan rijalikin shi siqat ne tirmizi haka ya rawaito shi yake cewa yawmud dar ita ce ranar da aka tsare Usman a cikin gida alƙawalin kuma da aka mishi alƙawali shine yake cewa alƙawalin in Allah ya baka shugabancin nan wasu suke so su tube maka shi kada ka yarda shine alƙawalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi kuma huskar shi da aka tana sauyawa labarin da Annabi yake bashi na abkuwar fitina kin kaga wannan wani nau'i ne na gaibu da Allah ya sanar da shi kuma ya sanar da Usman ibn Affan Nuruddin Sindi yake cewa ahadan alƙawali aqibi yake cewa ausani bi ana sabira wala uqatil ya mun wasiya ne kan cewa in yi hakuri kada in yi yaki shine abinda Annabi alayhi salatu wasalam yayi mishi alƙawali a cikin zawaid yace sanadin shi masu inganci ne Ibn Hibban haka ya rawaito shi ta hanyar shi haka Tirmizi ya huddo shi Allah mushi rahama da jin kai anan zan mu takaita kamar yadda muka sani wannan yana ka mana fada'il na sahabbai in ya gama ya kawo ɗaya bayan ɗaya abinda dai muke so mu tardakin wanda babban maqasudin shi yasa muka sa wannan muqaddima mai albarka abubuwan suna gaba sune abubuwan da suka shahi ilimi da abubu a gaba kamar yadda muqaddima ta sunan Imam Darimi ta kumshi abubuwa na ilimi to shi ma muqaddima shi haka ta kumsa amma sai yayin shinhuda da wannan abubuwan da suka shahi aqida da suka shahi tauhidi sahihi na ahlus sunnati wal jamaa to a gaba abinda zan mu tarda lokacin da Allah madaukin sarki ya samu abin gakin shi mu ida sashi zan mu ga abubuwan da muke bukatar wadaki gobe insha Allah ta'ala mu zo da shi saboda mu samu ko minti 30 ko 40 akan shi dan wannan ba zai iya daukan mana lokaci mai yawa ba kuma idan muka fada karatun wancan satin ne zan mu maimaita insha Allah.